نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كنا كما ينتمك تشوان اللتاهم ذنب يكو كريم كرنتا يا والغدو منا لك الله سبحانه وتعالى يبام إيقون كرنتا ديدي أتكنشي لكما فهمت الديدي لكما أيكي ديدي كساكريكما الله سبحانه وتعالى يكارم. وأن اللتاهي شين صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتصف أزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكن رمضان wanda wanda suka buga wannan littafin na farko shine mutum malamai guda biyu ne, akwai Salim bin Eid al-Hilali da kuma Ali Hassan Ali Abdul Majid, wato su ne suka allafa wannan littafi wanda dalibai ne na Muhammad Nasiruddin al-Albani, wanda daliban shi ne su ne suka allafa wannan. Yana daga cikin malamai suke cewa abinda Muhammad Nasiruddin al-Albani din ya zamanto duk wata ibada idan ka bibiye littattawan shi zaka ga ya hassashe ta, ya kadaita ta da wani littafi. Muna littafin shi guda sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai littafin shi abinda ya shafi qiyamul layl, akwai littattawan shi akan abinda ya shafi ibadat, ahkam na kaza, ahkamun nikah, adabul zifaf, duka yana kadaita wata ibada da littafi. To malamai suka ce amma abinda ya shafi azumi bai samu waye sai wannan daliban nashi, su kuma da ke sun tasirantu da shi malamin nasu ya zamanto sun allafa akan irin yanda Albani ya karantar da su ko kuma irin tartibin shi. Yanzu shine suka allafa wannan littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan wato siffa azmin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato a ramadan. Sun gabatar da muqaddima a cikin wannan littafi, muqaddima guda biyu ce ke da kwai ta muqaddima ta farko ta farkon littafin da kuma muqaddima ta biyu wato ta taba'a ta biyu, wanda a jumlace abin da ya shahi taba'a ta biyu mafi yawa idan za a tabba littafi taba'a ta biyu zaka gani malamai sai sun gabatar da wata muqaddima. Saboda me? Saboda la'alla can nusha farko an samu wasu kusakurai da suka yi da wani wahami da wasu abubuwa, bayan sun raja'a ko shekaru sun tayi sun gani wannan kusakuran ko kuma wani ya musu tambihi akan wannan kuskuren, kenan sai zamanto sun sake daidaita shi. Zaka gani an ce taba'a ce wadda take musahaha munaqqaha, an yi tahqiqin ta, an huhuda wasu abubuwa. Daga cikin irin akhta'in da suka samu malaman nan a cikin wato littafin nan taba'a su ta farko shine wajen takhrijul hadith. Misali wajen takhriji idan sun samu hadisi ilimin takhriji, ilimin hadisi idan zaka yi takhriji zaka kharraja hadisi ne ka danganta shi zuwa ga usul. Misali kai ne kaga littafi a cikin umdatul ahkam, baka ce ba akhrajahu Abdul Ghani al-Maqdisi saboda batta da isnadi, sai dai ka ce in zaka yi takhriji sai dai ka danganta shi can zuwa Imam al-Bukhari ko Imam Muslim, akhrajahu al-Imam al-Bukhari. To a cikin taba'a su ta farko akwai inda sun rawaito sun kawo hadisi sai su ce akhrajahu al-Munzir fi sahih at-targhib wa at-tarhib. To Imam Munzir a cikin sahih at-targhib wa at-tarhib ko kuma a cikin at-targhib wa at-tarhib wato bai ba bai kawo shi ba da isnadi, kenan wannan azu inda suka yi wato ba akan hanyar malaman hadisi bane na ilimin takhriji suka yi shi. To wannan yana daga cikin abubuwan da suka zo suka daidaita shi, yasa a cikin taba'an nan muna iya makaranta ta da gaugawa inda ke da kwai na tabbihi wato mi suke cewa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فهذه إخواننا طلبة العلم طبعة جديدة من كتابنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، نقدمها لكم بحلة جميلة فيها فوائد وزوائد ومسائل لطيفة، عسى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لنا فيها الأجر والنفع. ولقد رأينا في هذه الطبعة إعادة تخريج الأحاديث الكتاب ونغني منهج لسكاو سكاتي وتسندوبا hakika sun gani cewa su saki wato takharijin wannan littafi, yace takharijin manhajiyyan ilmiyan qa'iman ala wifq qawa'id wa dawabit allati khallafana khallafaha lana a'immatuna wa ulama'ina rahimahumullah ta'ala duna ma tatwil. Wato zasu kawo su saki takharijin wannan littafin, takhariji wanda yake manhaji akan manhajin malaman hadisi, akan malaman da suka karantar da su da malamai kuma wanda suke magabata, wato akan qawaidodi da dabit wato dabit da aka dora na ka'ida cewa idan kaza yazo kaza yazo na bangaren ilimin hadisi to suka ce akan haka ne za su hudo maka hadisan da yake cikin wato wannan wato litani yake cewa saboda laqad waqa'a fi tab'atil ula li kitabina hazihi hadha iddatu awham wato hakika a cikin tab'a ta farko da suka yi a cikin litahin su wahami da yawa ya faru saboda sun yi akhta kuma dan adam bai raguwa da kuskure akan wasu abubuwa shi yasa daga karshe suka yi adda cewa abinda aka samu wato na daidai a ciki to wannan daga Allah subhanahu wataala ne kuma a dauke shi kuma kuskure daga su ne kuma aiki ne na shedani sai a taba'a ta biyu wadda taba'a ta farko ta littahin suka kawo bayan bismillah shine khutbatul haja suka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd bayan haka suka ce fa ya ayyuhal akh jama'ana Allah wa iyyaka ala mahabbatihi wa ittiba'i sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam ce ya kai dan uwa yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu da mu da ku akan kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da bin sunna annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sai yake cewa sayatabayyana lana ma lis-sawmi min al-manzila wal-makana fi al-islam yake cewa haqiqa zai bayyana gare mu akan abin da ya shahi wato lissaumi na azumi min almanzilati wal makana fil islam na irin falala da kuma wato girma na azumi a cikin musulunci wa maliman sama ibtigaa wajhi llahi min alajri wal fadli wal ikram da kuma mutumin da wato yayi azumi yayi wannan azumin dan Allah subhanahu wa ta'ala irin ladan da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala irin karamcin da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anna dhalika yahtalif ziyadatan wa nuqsanan bi nisbati qurbatin aw bu'dihi min sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallama yace kuma wannan wato yana samun sabani akan ziyada da nuqsan samun lada ko kuma wato rage wanda cikan lada ko kuma rage wata akan kusantaka da yanda sunna ta karantar kai azumin nan wato yanda kai azumin ka akan sunna akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi kina wannan zaka samu lada cikakke amma idan ya zaman to ka nisanta kuma da yanda karantar wa sunna to zaka zaman to ladan ka kadan ne shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba sa'imin ajruhu min as-siyami illa al-ju' laysa lahu ajr illa al-ju' wal 'atsh wato da yawa daga cikin masu azumi zai zaman to busu da wani ladan azumi kawai ba ce kawai ishirwa ce da wato yunwa suka kwasa saboda kai azumin ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kai azumin kai wani abu ko kuma kai azumin ba dan Allah subhanahu wataala ba kenan shi yasa ba suka ce za su kawo maka akan danka koyi wato wannan azumin akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yace kama ashara ila zalika sayyid walad adam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara sallallahu alaihi wasallama rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh wato da yawa daga cikin masu azumi ko kuma da yawa daga cikin mai azumi zai zaman to bashi da komi na ladan azumin shi kawai face ishirwa ce da yunwa yaji saboda bai yi ba abin akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya wuni da ishirwa ya wuni da yunwa kenan babu lada shi yasa sai suka ce lidhalika saboda haka labudda min ma'rifati sifati sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam ba makawa dole ya zaman to an sani wato siffa azumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin shi da wajen shi gabaki ɗaya ka san duka hukunce-hukuncen da yake cikin azumi da kuma irin fa'idodin da mai azumi yake samu da irin ladan da mai azumi yake samu yake cewa wa ma fihi min wajibatin wa adabin wa adiyatin thumma tatbiq dhalika tatbiqan ilmiyan aw amaliyan wato da kuma abin da yake na wajibi azumin ka miye wajibi akan ka in kana azumi da kuma wasu na dubba kana azumi wasu na dubba ya kamata ka ladabti da su da kuma azkar addu'o'i kana azumi wasu irin addu'o'i ne ya kamata ka dauka na sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace idan ka san wannan kuma sannan a aikata shi tatbiqan amaliyan wato ka aikata shi aikatawa aikatawa ta ilimi ka san wannan abin da zan yi karantarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da dalili gashi nan na Qur'ani ko na hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa walima kanat ma'rifatu zalika ala wajhi tafsili muta'adhdiratan yace yayin da ya kasance wato sanin wannan kenan sanin hukunce hukuncen azumi da ladabban shi da addu'o'i wato ala wajhi tafsil akan wato wajhi wanda yake a bayyane ka san wannan hukunce hukuncen a bayyane ga baki ɗayan su yace muta'azziratun abu ne mai wahala ala aksarin nas ga mutane da yawa yawa wani idan ka tsare shi kace mishi abin da ya shaya azumi zaka gani bai sani ba kawai zai ce ma are azumi an ce mai azumi bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza wasu abubuwan ma mubah ne mai azumi yana iya yi amma kaji yana ce ma bai kenan shi yasa yace muta'azziratan ala aksarin nasi ra'ayna an nad'a kitaban ma amkana li jam'i ma yata'allaqu bi sifati sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai muka yi dubi mu gani mu dora wani littafi akan abin da yake zai zo game da abin da ya shahi siffa azumin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin Ramadan yace li jami'il muslimina wal mu'minin yace ga mutane gabaki ɗaya musulmi da kuma mu'mini nan me yasa malam yace muslimi li jami'il muslimina wal mu'minin malamai suka ce musulmi ba kowane musulmi bane mu'mini amma kowane mu'mini musulmi ne الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله وان بس ينششغي gaba da abin da ya shahi wato aya Allah ko kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan yace walaqad nazarna fi ayatis sawmi haqiqa mun gani mun yi dubi ko kuma mun gani akan abin da ya shahi ayoyin azumi mun kawo maka kenan a cikin wannan littafin wa ahadisus sihah da kuma hadisai wanda suke ingantattu fa wajadna sai muka gani cewa anna sawma naw'an wato azumi nau'i guda biyu ne nau'i na farko yace sawmul farida azumin farilla wa sawmut tatawwu da azumi na wato tatawwu na nafila kenan azumi yace nau'i biyu ne nau'i na farko shine na farilla azumin farilla kamar Ramadan kamar azumin farilla banda Ramadan baba azumin farilla azumin kafara saumun farilla sai azumi na farilla azumi na farilla Ramadan nazar idan kai nazar zakai azumi dole ka ya zamanto wajibi akan ka ran ka mutu ma wani sai an rama maka kai amma kai indai nazar ne kai kenan ya zamanto farilla akan ka da kuma azumi na tatawwu'i na nafila da irin su Ashura da sir Arafa duk wannan azumi ne na nafila azumi ne na tatawwu'i to sai yace fasta'anna billahi wa katabna fi sawmi alfarida sai suka me kalmarin su ga Allah subhanahu wa ta'ala suka yi rubutu akan abin da ya shahi azumi na farilla wato azumi kenan na Ramadan li'anna almuslim lan yataqarrab ila Allah bi afdal mimma iftaradahu alayhi kama jaa fi hadith alwali alladhi akhrajahu Imam al-Bukhari yake cewa saboda mutum musulmi ba zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da mafi ficin abu wanda yahi wato abinda Allah subhanahu wataala ya farlanta maka kamar yanda yazo a cikin hadisul wali wanne ne hadisin wali man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi kenan shine malai maka ishara akan shi sai yace wala qad istawhayna tartibal kitabi wa tabwibahu min marahil allati marrat biha faridatus sawm yace haqiqa mun tsara wato tartibin jerin littafin wannan da kuma yi mishi babe babe akan irin marhala marhala wadda tazo akan azumin farilla ثم من الواقع العلمي للصيام للصوم yace sannan kuma da abin da ya shahi waqi'i na manhaji na ilimi akan abin da ya shahi wato shi azumi yace fama wajatu fihi min sawabin yace abin da ka samu a cikin wannan littafin wato wanda yake na daidai wa khairin da alkhairi fa min Allah ta'ala yana daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ga man kasar ne kenan na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma wajatu fihi khata'an fa minna wa min ash-shaytan amma kuma abin da ka samu a cikin littafin nan na kuskure kuna khata to daga wajen mu ne kuma daga shedani ne wa nahnu nabra'u ila Allah minhu fi hayatina wa mamatina wato kuma muna barranta da wannan kuskuren zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwar mu da mutuwar mu wa nas'al Allah tawfiqa was sadada fil qawli wal amal innahu samiu mujib wa katabahu qaliba al ilmi shar'i salim al hilali wa ali hasan ali abdul majid 25 رمضان سنة 1403 شكرا نوكينا شكرا أربعي كنا شكرا أربعي عند سكال لفونا للتاي مكتشي الألباني نا واتو محمد ناصر الدين الألباني سيمال يكاو منا كما يندي تزي ترتيب انساء بابي 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 نهرقو كو فصلي نهرقو هيتي فضائل السياح فلذا واتو أزمي ما لن يتجاءت آيات بينات محكمات في كتاب الله المجيد تحض على الصوم تقربا إلى الله عز وجل وتبين فضائله كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقوله جل شأنه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وتملك تشوى أكيك آيوي سنزو بينن محكمات واندسك أن tabbatar da su akan abin da ya shahi hukunce hukunce cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda take kwadaitarwa akan abin da ya shahi azmi ne taqarruban ila Allah azza wa jalla domin kusanta wato ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tubayyin fada'ilahu haka kuma ayoyin suke bayyana fadalar abin da ya shahi azmi kamar fada Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya kawo maka wannan aya lalle musulmi maza da mata da mu'minai maza da mata da masu ibada maza da mata da masu wato gaskiya maza da mata da masu hakuri maza da mata da masu tsoron Allah subhanahu wataala maza da mata da masu sadaka maza da mata sai ya kawo maka wasaimina wasaimat da masu azumi su ma maza da mata da wanda suke kiyaye gaban su maza da mata da masu ambaton Allah da yawa maza da mata a'adda Allahu lahum maghfira Allah subhanahu wataala ya yi musu tanadin maghfara Allah subhanahu wataala ya yi musu wani tanadin lada mai girma yana wannan aya tana nuna irin falalar azumi mai azumi Allah subhanahu wataala ya yi mishi tanadin wata gafara kuma Allah subhanahu wataala ya yi mishi tanadin wato lada mai girma kamar yanda yake kuma fada Allah subhanahu wataala wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ne da ku yi azumi shine yafi alkhairi a wajen ku in kun kasance kun sani wanda mun sani ladan azumi ba a ayyade mishi ba wani lada kamar yanda zai zo wato anan gaba aka ce mai azumi za a ba shi lada kaza kamar yanda aka sani alhasanatu bi ashri amsalha wato ayyukan lada idan kai za a baka lada ko kuma zuwa goma ko kuma alillim ka maka amma mai azumi fa shi kawai ladan shi kamar yanda Allah subhanahu wataala yace a cikin hadisul qudusi as-sawmu li wa ana ujzi bi hadisi zai zo nan gaba kenan wannan yana daga cikin falalar azumi sai malam yace wa kad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi sabit min as-sunnati anna as-sawma hisnun min ash-shahawat wato haqiqa ya bayyana cewa annabi muhammad sallallahu daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wato hadisi wanda suke ingantattu cewa as-sawm wato shi azumi hisnun min ash-shahawat wato wata kariya ce daga abin da ya shafi shahawace shahawace wato din wa minan nari junna da kuma daga wuta garkuwa ne junna ita ce garkuwa kenan ya zama wa anna allah tabaraka ismuhu hassahu bibabin min abwabil janna haka kuma Allah subhanahu wataala madaukakin sarki ya takaita ko kuma ya kadaita wato kohohin aljanna wato da wata kofa mai suna ta masu azumi ita ce babu rayyan wanda la yadkhuluha illa as-sa'imun wanda babu masu shiga daga wannan kofa sai masu azumi wanda wannan yana nuna maka irin falalar azumi wanda babu wanda ya san babu wani aka ce wanda ya san ladan mai azumi sai Allah subhanahu wataala wanda yana daga ciki Salih Usaimin yake cewa idan mutun yana yawan azumi la'alla azu ranar tashin alqiyama an zo an kwashi lada an yi hisabi an yi komi ladan shi an ba wani yayi laifi a duniya ya zamanto kuma yana da azumi mutum ne mai yawan azumi sai ya zamanto gashi nan dai komai shi ya kusa kariya sai a duba cikin ladan shi akwai azumi to azumi ladan shi nawa ne to idan Allah subhanahu wataala ya zuba ladan ya kake gani ka san kyauta Allah kuma ba irin kyauta bace ta wannan kenan yana daga cikin falalar wato yin azumi shi ladan shi babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala sai ya ce wa annahu yufqimul anfus min ash-shahawat wato haka azumi yana wato yayi wato rayuka daga shahawa fatum kamar can yanda yace annafsu wan nafsu katifli shabba ala wa in taftimuhu yanfatim idan kai yayi kai yanki wato shi azumi yana zamantowa yana yanke ka ne daga cikin wasu abubuwa na shahawaice to duk mai azumi zaka gani damun mutun lokacin da wasu shahawaice zasu zo mishi lokacin da koshi ya koshi dukkan mafi yawa to kenan ka gani mai azumi shi kuma zai zamanto kamar yanda hadisi zai zo yace wa yahbasuhu an ma'lufatiha fatusbihu mutma'inna haka kuma zatta kare shi da dukkan wasu abubuwa da zasu jajaye shi wato dukkan wani abubuwa na shahawaice da zasu zo su wannan mishi ta waye gari ranka ta zamanto a natsi kenan tun da kana azumi to ranka zata samu nutsuwa zata zo ta samu a natsa take dukkan wannan abubuwan na shahawaice ba za su zo maka wa hazal ajrul wafir wa fadlus sari alkabir tafassiluhu alahadisu sahiha alatiya ahsan tafsilan wa tubayyinuhu atamma bayana wato wannan duka ladodin da ake fadi da kuma irin wannan abubuwa na azumi da zai samu duka hadisai malam yace zai kawo maka hadisai daya bayan daya wanda za su bayyana maka dukkan su a bayyane بالتفصيل كنا عرّب إذا سكوا مك فو النّجى وعشرة دليل لقى النبي صلى الله عليه وسلم جوا إذا كي كذا كذاني إذا كذا كذاني سما النّجى الصوم جنة وتوسي أزمي وتوغركواني غركوا مك تشي ندعى وتا غركوا ندعى دكّا أبدا شهي وسي شهويتي كجوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتد عليه شهوة النكاح ولم يستطيع الزواج بالصيام wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ga mutumin da wato shahawa ta nikah shahawa ta abin da ya shahi jima'i ta mushi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mushi umarni kuma bai da ikon yayi arme annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mushi umarni da lazanci azumi kamar yanda zan maga hadisi yace waja'alahu wija'an sannan ya sanya mushi wannan azumin wato shine kaman matsayin dandaka daddatsa ko daddaka kama daddaka idan aka kama wannan azumin da kake zai zamanto kamar daddaka ce ake maka kenan zai zamanto wato ya kare ka da dukkan wasu abubuwa na shahawaice lishi yasa yace li hadhihi shahawa li annahu yahbisul qawl al'ada an istirsaliha saboda shi idan kana azumi dukkan wata kuraji wani gabanka baka samu power da zaka ringa jin wani abu ma na shahawaice saboda yunwan nan da kake ji zaka kare ka wato da dukkan wannan wa yuskinu kullu aduwwin minha sai zamanto dukkan wata gabanka ta samu sukuni ta zamanto ta tsaya daidai wa kullu quwwatin an jamaahiha wa yuljimuha bil jamihi wato kowane irin ƙarfi da kake ji daga jikinka wato wannan azumin zai sa mishi linzami daga cikin linzamun azumi wato zai rike ka ya kare ka daga wannan yace faqad sabata anna lahu ta'siran ajiban wato ya tabbata cewa azumi yana da tasiri wanda yake mai ban mamaki akan abin da ya shahi wato hifzul jawahir aljawarih az-zahira alqawiyya walqawiyya albatina wato azumi yana da tasiri mai ban mamaki akan abin da ya shahi kiyaye gabbai wanda suke a bayyane da batini gabaki daya lihaza kullihi wato daga dukkan wannan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'sharash shabab ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wato duk wanda ya samu wato ikon yanda zai iya riki iyali da saboda malamai sun fasarta ba'a da dukkan abin da ya shahi nafaqa ta wato abin da ya shahi ciyar da iyalinka da kuma dukkan wasu nafaka da zaka biya musu bukatar su wato duka wannan idan ya zaman to mutun ya samu wannan to fa ya tazawwaj to yayi arme fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wato saboda idan kai arman wannan shi zai kare ka wato da dukkan wasu kallakallan abubuwa na banza da kuma abin da ya shahi wato farjin ka shi zai kare ka saboda da ja kana da arme wa man lam yastati wanda kuma bai samu ba ikon yin wannan bai da wato yanda zai yi arman yace fa alaihi bisau sai ya lazimci azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu lahu wijaun saboda azumin nan zai zamanto mishi kaman matsayin dandaka ne zai zamanto mishi kariya ne ga dukkan wannan shahawaice shahawaice kenan wannan ya nuna mana cewa azumi wato yana daga cikin abinda idan mutum yana yin shi zai samu wato kariya da dukkan wasu shahawaice shahawaice haka wa kad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bayyana cewa annal jannata cewa aljanna mahfufatun bil makare wato an kewaye ta an kawata ta da dukkan abubuwan da wato zuciya batta so abinda rai bai so kamar yanda hadisi yake cewa huffatul jannatu bil makare wa huffatush naru bis shahawat wato ita kuma wuta an kewaye ta da dukkan wato shahawace shahawace zaka ga dukkan abin da ya zamanto saban Allah ne ko kuma abu ne wanda Allah bai so haramun ne zaka gani zuciyarka ko ranka ta yi san wannan abu amma abin da yake na alkhairi na zuwa aljanna zaka gani yana ma mutum wahala ka tashi sallah qiyamul layl zuwa masallaci cikin sanyi cika arwalla zaka gani duka wasu abubuwa na ibada zaka ga suna ma mutum yauni to duka abin da yake na aljanna wato zai zamanto bil makarih abin da rai batta so sai dai kuma fa in wa innahu laysirun ala man yassarahu Allah wato mai sauki ne kuma ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya yassara mishi idan ka zamanto kana ibada ta zamanto haji kinka zaka gani abu ne wanda bai taka karaya kariya ba amma idan ya zamanto daman tahiyyar taka akwai alama ta wancan mutanen to kenan sai ya zamanto wato tana ma yauni daman Allah subhanahu wataala ya kare mu fa innahu sai yace wa annan naru huffatu bishahawat sannan kuma ita wuta an kewaye ta da abubuwa na shahawaice shahawaice fa idza tabayyana laka ayyuhal muslim yace idan ya bayyana gare ka ya kai musulmi annas sawma cewa wato azumi yakma'u shahawati wa yaksiru haddaha wato cewa azumi yana kariya dukkan wasu shahawaice shahawaice kuma yana kariya wato kai hinta yace wa hiya allati tuqarribu ila minan nari ita ce kuma wadda take wato kusantar da kai zuwa ga wuta faqad hala siyamu baina sa'im wanna to hakika azumi ya sha makance tsakankanin shi mai yin azumin da wuta wato azumi zai kare ka daga shiga wuta lizalika saboda haka ja'atul ahadisu musarraha bi annahu hisnun minan nar hadisai sun zo wanda suke a bayyane tasrihan cewa azumi wato kariya ne garkuwa ne daga wuta wajannatun yastajinu biha al'abdu minan nar da kuma wajannatun yastajinu biha al'abdu minan nar da kuma garkuwa ce wadda bawa yake sa ta da zamanto mishi kariya wato daga wuta qala sai yake cewa sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu anin nari 70 khalifa da dai babu bawan Allah subhanahu wa ta'ala da zai yi azumi na rana guda face Allah domin Allah yayi wannan azumin face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nisantar da fuskar shi daga wuta wato wajen shekara 70 kenan wannan yana daga cikin fadalan azumi kai azumi rana guda wannan ba duka ladan bane ba ka ba wato dan so mun taba ake cewa azumi kai shi dan Allah subhanahu wataala na rana guda to sai Allah subhanahu wataala ya nisantar da kai daga wutar jahannama shekara 70 khalifan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar wato shi azumi garkuwa ne kariya ne wanda bawa yake kare kanshi wato daga wuta kenan idan kana azumi to da ikon Allah subhanahu wataala zai zamanto ka samu wata kariya wadda wato zatta kai ka wato wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi man sama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard wanda ya azumi na wata rana yayi shi fi sabilillahi saboda Allah subhanahu wata'ala to ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandaqan to Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi tsakanin shi da wuta wato wani khandaq dan haka ce khandaq shine garu ko ko shine na hazab garu tsakankaninka da wuta kuma girman shi kama bainas sama'i wal ard kama nisan sama da kasa to ka gani kahin yaushe za a yi Allah subhanahu wataala ya datar da sai yace wa qad zahab ba'du ahli al-ilm ce wasu ma abota ilimi sun ta cewa ila anna al-ahadith al-anifa ja'at fi tabyin fadl as-siyam fi al-jihad wal qital fi sabilillah cewa wannan wanda zai yi azumin wannan wato tazo akan falalar yin azumi ne a lokacin jihadi sai wanda yake cikin jihadi ne kuma yana azumi ana yaki yana azumin wannan zai samu wannan ladai amma malai yace wa zahir anna kullas sawmi wato abin da yake a bayyane shine dukkan kowane azumi ba sai ana cikin jihadi ba wannan malaman da suka tayi kan cewa sai ana cikin jihadi sun yi istidlali da ghazwatul badr ghazwatul badr aya cikin ramadan akai ta to sun yi istidlali da wannan amma dai wannan hadisi wanda mafi yawan malamai suka tayi ba sai cikin yaki ba duk ranar da kai azumi kai shi ne saboda Allah subhanahu wataala to zaka samu wato wannan falalai shine yace idza kana khalisan liwajhi llahi idan ya zamanto kai shi ne saboda Allah subhanahu wataala wifqa ma bayyanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato yana kan daidai yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar yace fa huwa fi sabilillahi to wannan azumi ya zamanto kai shi ne fi sabilillahi sai abu na biyu malam yace as-sawmu yudkhilul janna wato shi azumi yana sanya wato bawa ya shiga aljanna sababi ne na zuwa aljanna sai yace alimta ayyuhal abdu ta'i yace abinda ya huce wato ka sani kenan ya kai bawa wanda kake mai biyayya ga Allah subhanahu wataala waffaqaka Allah li ta'atihi wato Allah subhanahu wataala ya zamanto ya datar da kai akan biyayya biyayya shi wa ayyadaka bi ruhin minhu sannan Allah subhanahu wataala ya karfafe ka da ruhi wanda yake na wajen shi anna sawma cewa azumi yuba'id sahibahu minan nari ka san cewa azumi wato yana nisantar da ma'abocin shi daga shiga wuta fa huwa idhan yudinihi min bahbuhatil janna to lalle idan ko yana nisantar da shi daga wuta to yana kusantar da shi zuwa ga farfajiya aljanna tunda yana nisantar da mutum wuta to fa huwa idhan yudinihi min bahbubatil bahbuhatil aljanna yace fa an abi umamata radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah dullani ala amalin udkhil bihi aljanna qala alayka bisawm la mithla la wato abi umama yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ce ma ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka sanar da ni ko ka shiryar da ni wani aiki wanda idan nayi shi zai sanya ni aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi alayka bisawm wato ka dauka lazimci azumi idan ka lazimci azumi to zaka zamanto ka samu wato abinda zai kai ka shiga aljanna annabi yake cewa saboda babu wato makamancin shi haka kuma salisan malan yace yuwaffa sa'imuna ujurahum bighairi hisab aw ujurahum bighairi hisab wato masu azumi ana cika musu ladar su ba tare da an kilga ba kamar yadda muka ce Allah subhanahu wataala zuba lada ne malan zai kawo mana hadisi a gaba wato saboda wannan duka gabobin guda uku abu na hudu malan yace lisa'imi farhatan wato mai azumi yana da wani wato farha guda biyu wani jin dadi guda biyu shi ma zan magano hadisi anan shine farhatan farhatun idza afṭara wa farhatun inda liqa'i rabbih wato lokacin jin dadi na farko shine idan ya sha abin shan ruwan shi zaka gani ran shi ta samu sanyi ka sha ruwa ka ci abinci zaka samu kana jin dadi haka kuma shine na biyu shine idan ka je ka iske Allah subhanahu wataala irin yanda zaka samu wato lada a wajen Allah subhanahu wataala nabi rai yake cewa la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk wato yamiyamin bakin mai azumi ko kuma bashi bashin shi wato yafi wato soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala yahi kamshi a wajen Allah subhanahu wataala fiye da turaren almiski sai malam ya kawo mana hadisi yace cewa ana abi hurairah radhiyallahu anhu qala daga abi hurairah da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala Allahu Allah subhanahu wataala yake cewa kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam wato dukkan aiki na dan adam da zai nashi ne an mishi wani wato an takaita mishi an kayyade mishi wani lada illa siyam sai dai azumi azumi shine bai zamanto ba an kayyade an ce wannan lada kaza gare ga mai azumi yake cewa fa innahu li saboda shi azumi wato nashi ne na Allah subhanahu wataala ne yake cewa wa ana ujzi bihi ni kuma ni ne nake sakauta ma wato mai azumi wasiyamu junnatun azumi garkuwa ne yake cewa wa idza kana yawmu saw wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wato idan ya zamanto ranar azumin dayan ku mutun yana azumi to fala yarfas kada ya zamanto yayi arrafas kada ya zamanto yayi magana banza ko kuma wasu abubuwa na alfasha dukkan mutun ya nisance shi wani dukkan kada ya zamanto wato kadan an same ka kana irin abin da ya shahi wato duka na alfasha wala yaskhab haka kuma kada ya zamanto yayi dukkan wani abu wanda yake na kyama abu nan mummuna fa in sabbahu ahadu idan ɗayan ku an samu wani ya zage shi auqata lahu ko kuma yazo yana jan shi da fada to falyakul to yace inni murun sa'im ni huwa azmi niki kinan kada ya biya shi ya zamanto yana ce ya bi shi ayi zage zage ko kuma ya bi shi ayi fada yace mishi shi azmi yake yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa ga ran wato shi da take hannun Allah subhanahu wataala la khulufu famin sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk cewa wannan bashi ko yamiyamin bakin mai azumi yafi turaran almiski kamshi a wajen Allah subhanahu wataala yake cewa lisa'imi farhatan mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu farin ciki na farko idza afṭara fariha idan ya sha ruwa ya ci abinci sai ya samu jin dadi wa idza laqa rabbahu fariha bi sawmihi haka kuma idan ya gamu da ubangijin shi zai samu jin dadi wato da wannan azumin da yake kenan wannan duka yake nuna irin falalar azumi cewa azumi Allah subhanahu wataala kadai ya san irin ladan da ake bada haka azumi mutum zai samu jin dadi na farko shine idan ka sha ruwa jin dadi na biyu shine lokacin da kaje ka iske ladan ka a wajen Allah subhanahu wataala haka kuma irin ladan wato irin wannan yamiyamin da yake hutawa na bakin mai azumi yahi turaran almiski wato kamshi a wajen Allah subhanahu wataala insha Allah nan zan mu tsaya kenan sai sati mai zawa da fatan abin nan daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.